A shirinmu na wasu fitattun mata da suka taka muhimmiyar rawa a al'ummarsu, a yau mun samu zantawa da wata matashiya, Azima Bashir, ta kuma ba mu labarinta.
An haife ni a shekarar 1992. Na fara karatun nursery a shekarar 1996. Bayan na gama a shekarar 2003 na tafi secondary school. Na gama na tafi college instead of again shiga jami'a, College of Arts, Science and Media Studies na shekara biyu. Daga nan kuma na tafi college in Shari'a, Aminu Kano College of Islamic and Legal Studies na diploma a fannin aikin jarida. Daga nan na koma jami'ar Bayero ta Kano na advanced babbar diploma kina a bangaren dai na aikin jarida.
Yanzu kuma kina mi?
Yanzu kuma ina aiki a wata gidabe a kan.
To malama Azima, baya ga aiki da kike yi, kina wata sana'a ko ko kawai aiki kike yi?
Bana sana'a, aiki kawai ne.
To menene burinki a wannan aiki da kike yi?
Burina dai bai wuce na ƙara daga inda nake ba, na kai wani matsayi a fannin aikin jarida.
Daban tun kina ƙarama abinda kike da sha'awar karanta kenan ko ko kawai daga baya ne kika tsinci kanki a wannan layi?
Daga baya na canza, nake son na zama ma'aikaciyar jarida, amma tun ina yarinya babban burina shine na ga na zama likita.
To ya aka yi biki karatu likitancin ba?
Kawai dai daga baya sai na ji yanayin aikin jaridan yana burge ni. Ina koma ne karanta bangare.
To yanzu a wannan aikin jarida ce, akwai wata da kike kalla kike son ki zama kamanta?
Gaskiya ni masu nake, Allah ya bani na matsayin daban.
Wani kira zaki wa ƴan uwanki mata?
Ƴan uwana mata su dage su yi karatun nan na zamani, domin shine mutuncin mu a halin da ake.
Azima dai na tan hankali ƴan uwanta mata da su nemi ilimi, domin ilimi shine gishirin zaman duniya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.